الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستبشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا مسوك على الجنة نقول يا الله سبحانه وتعالى وندا أتكر رحمة شدة وتعين شنين عمنا وانا اللوك الشيء بيتار البركة lokacin da yayi daidai da daren 16 ko 17 daren 17 da mun ce wani kwanjin da an ga mana daren 17 ga watan al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da biyu ga watan takwas miladiya shekara 2023 in ya inganta. Kamar yadda ‘yan uwa suka sani, wannan shi ne darasinmu na biyar insha Allahu ta’ala a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna littafin akhdari. Kuma kai tsaye ana jimma da sauraronmu daga Masjidul Taqwa, masallacin da aka yi sani da suna masallacin Alhaji Ɗanfeti. A wannan unguwa ta mu ta zariya, a wannan gari namu na Mara'i, a wannan ƙasa ta mu ta Nijar, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da kwanciya hankali da arziki da rahmar shi da tausayin shi a wannan ƙasa ta mu ta Nijar da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, muna tsakar bayani inda mai ahalari yake cewa mai akhdari afwan yake cewa su'al tambaya ma huwa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf, menene farkon abin da ya wajaba akan baligi, sai yace jawab amsa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf shine tashihu imanihi, ya kyautata imanin shi, thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard 'aynihi, sannan ya nemi sani wanda zai taimaka mishi wurin gyara farillar shi, wurin sanin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mishi. Malam sai yake cewa su'al tambaya ka ayi shay'in yuslihu bihi fard 'aynihi, kamar da wani abu ne da wani abu ne ya kamata mutum ya sani zai ya gyara sallan shi. Sai malam yake jawab amsa ka ahkamus sala, kamar hukuncen sallah, yace wa tahara da tsarki, wa siyam da azumi. Malam ya kawo wannan abubuwa ne a takaice, mun fahimta. Kaga abu na farko da malam ya fara da shi sai yace sallah, sai yace mi tahara, sai yace azumi. A wuce idan ‘yan uwa ba su manta ba, muke ce ba yadda za a yi ka fahimci asali me ake ce ma imani har sai ka san me ake ce ma musulunci. Mun fahimta ‘yan uwa, mun fara bayani dangance da abin da ake ce ma al-Islam. Hadisin Umar bin Khattab, Allah subhanahu wa ta’ala ya ƙara mishi yarda, dogon hadisi wanda mun karanta shi satin da wuce, inda an tambaye annan Muhammad sallam akhbirni anil islam, yace al islam an tashhada an la ilaha illallah, ai musulunci ka shaida ba wani abun bautawa da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzo Allah ne sai yace wa iqamis sala a tsayar da sallah wa ita'iz zakka a bayar da zakka wa sawm ramadana da yin azumin wata ramadana yace wa hajjil baitillahi alharam liman istata ilayhi sabila ko da aikin haji ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ma ga wanda Allah ya ba dama mun yi bayani dangane da abin da ake cewa ashhadu an la ilaha illallah muna kan jimla guda kenan uwa musulunta ba yanzu zan bayani muna cikin bayanin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sabida abubuwa ne guda biyu wanda mun ce da mutum zai ce ya shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah matakar bayyana da annabi Muhammad sallam manzon Allah bane bayyana da annabi Muhammad sallam cikamako annaba ne ba shakka wannan mutumin ba musulmi bane arne haka da mutum zai ce ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah ne amma bayyana da Allah shi kadai ya tantance bauta ba shi ma wannan mutumin ba musulmi bane arne mun yi bayani a gurbije dangance da abin da ya kunshi la ilaha illallah muna kai sai inda muna bayani wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wanda mun kawo abubuwa guda biyar in ba na manta ba ko za mu komo na hudu tunda ai mun ce na biyar ne za mu tashi na hudu shine allah yuqaddimu qawlan ahad min albashar ala qawl nabiy muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka mutum ya kuskura ya dora magana wani mutum kowa ne ne wannan mutumin akan magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kullun mai imani da ka kira shi kan Allah yace annabi yace sami'na wa ba'ana shi ne aikin shi ba magana kace ai wane yace kuma koda wannan mutumin wane ne shi shi yasa ko wallahi mu ahli sunna ba wanda yake mu girman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya kai musamman za Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so na hakika ba so na baki ba mun fahimta ne uwa kun ga ana cewa kaka kuskura ka tsora magana wani kan magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da zaka samu wani yana da awasan annabi kuma kana cewa mai annabi yake ce ai ba haka mu muka ga da muna yi ba shi yasa akwai hadari kwarai akwai Abdullahi bin Abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda yayi ma mutane magana dangance da yayi karantar da mutane shi wani yake ce mishi ai annabi Muhammad da Abdullahi bin Umar shi Abdullahi ibn Abbas ya karantar da mutane cewa ai aikin haji tabbaci shi ne sai wani yake cewa ai ko yaji Abu Bakar da Umar suna umarni da ayi aikin haji ifradi suna umarni da ayi aikin haji qiraati kawai sai Ibn Abbas yake cewa ni shaku anta nazzala alaikum ni ina jiye muku tsoro aini yace Allah ya sabuta muku da ruwan duwatsu daga sama yace ina ce muku annabi yace kuna cewa wai Abu Bakar yace da Umar wai waye ma Abu Bakar da Umar kage Ibn Abbas Abu Bakar da Umar suna gaban shi amma tunda an ce annabi shi yasa wannan ma wani kaida ne na malumman hadisi yanzu in akwai wani wanda yake a cikin maka a cikin karatun hadisi tika ne tika cikakke sai a zo a hada shi da wani dan tigida ta gida ta mai yanzu ga me ana son a samu miliyan biyar sai ga wani can ya zo har da miliyan bakwai sai ga wani ya zo da miliyan uku da wani abu sai aka ce to ga abin da ake bukata miliyan da shi wani har ya haura kuma an ce haurin wanda hauri ne ko ka wuce ba matsala bane ba mun fahimta ya uwa sai aka ce to ai ga wani ma a dauke shi kuma ana son daga miliyan biyar ne abin da ya sama sai a ce kuma waye waye ana magana a samu miliyan biyar abin da ya samu shi ya kawo miliyan uku ku sha dauke shi ya za a yi kenan ka gane ana cewa ina ce muku annabi ya ce kana wai Abu Bakar da Umar to wai su waye ne ma Abu Bakar da Umar su waye Abu Bakar da Umar in an ce manzon Allah ya ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ba wani a duniya da ya isa ce shi ma yana ganin kaza kuma komin girman shi kisa shi ma Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar fa yazo yayi magana kan aikin haji irin wannan tamattu shi wani yake ce mishi ai na shi babanka Umar baban shi Umar da Abu Bakar suna cewa ai ai aikin haji Isra'i da Miraji ko sai yake cewa yace kashi ba nuri yace kai ina ce ma annabi ya ce kana ba yace baba na aka aiko ma yace in ce ma aka ce kashi ba ni ban san in kare ganin ka wuri gabana kadi ba baban shi aka ce kuma baban shi Umar ne sahabi amma yadda suke girman maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ya koyi uwa musulmi ka shedin ka a ce ma annabi ya ce ka ce ni ina ganin kaza kana ganin ni kana ganin wuta kenan kuma har ka shige ta sai al-khali shi ne abu na biyar Allah ya tabi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan mutum ya kuskura ya kago wani abu a cikin addinin Allah matsayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai karantar da wannan abun ba in dai annabi bai karantar da abu ba ko to kaka kuskura ka shigo da shi a cikin addinin annabi Muhammad sallam na rinci da sarkin da ya buta min lohashi in ka shigo da shi ka san za ka haduwa gaban Allah Allah zai tambaye ka annabi ya karantar da kai wannan koko dole kuma za ka ba Allah amsa shi ta yi uwa shi addinin nan na Allah ne shi ta yi aiko annabi ya karantar da mu yadda addini yake mun fahimta wannan ai ne bayani mun kawo misalce-misalce da yawa satin da yake in mutane ba su manta ba sannan as-sadi shi ne abu na shidda Allah ya tabi'a fi haqqihi ma laysa minhu Allahu akbar shi ne kan mutum ya kuskura yayi yayi bid'a a kan haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan ana ma magana ta shigo da wani abu cikin addinin Allah ko nan kuma ana ma magana ta shigo da wani abu cikin shi haƙƙi ne na annabi Muhammad sallam haƙƙin annabi ne yayi bayani sai ce ma kai bayani mun fahimta yan uwa muna kaiya a gurguje sai as-sadi shine abu na bakwai أن تعتقد بأن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس له شيء من الربوبية كأدر شيء مرنك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باوى اللاني باع الله بني كما بيد إيكم قولي أتكين حلطة وصوية حلطة كي حتى شكرك شاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قال له أن محمد صلى الله عليه وسلم قل لك أماني جوني ونوري سي الله سبحانه وتعالى كشوا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كجايا مع الأمة الدنيا كأن محمد صلى الله عليه وسلم بكمل لكم مكان كقولي با نأو مالك ونسيسر واسي عبد الله يسي anan kaga bai dace ba musulmi ya daga ya zo wurin kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana roƙo annabi ko kace annabi ba ni kaza wannan shirka ce mushriki ne kai shirka wanda in ka mutu kuma zaka shiga wuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ba Allah bane ba ba a roƙon shi cikin abin da Allah ne yake da iko kan wannan abu kamar misali shine abubuwan da mutane suke ce a ce ba ni dan Allah dan annabi wannan kalma ce wanda ai ta fada da mutane kanta sadaka ibada ce ita kuma ibada ba a yi ma kowa sai Allah sai dai ka ce ba ni dan Allah ko kuma ka ce Allah ka bani kaza dan san da kake ma annabi shi Allah yana sa annabi siffa ce daga cikin siffofin Allah subhanahu wataala amma bai halitta ba ka ce wani dan san da kake ma annabi sa annabi ibada ne a gare mu ko ita kuma ibada sai dai kai kai tawassuli da ita ba ka ce ma wani kaza kan ibadar ka ba ka ce ma mutum wani dan sallar da kake ba ni kaza sallah kai ne ke ma amma zaka iya cewa Allah dan san da nake ma annabi Muhammad to shi Allah ya sani in kana so ma ba ka so saboda shi ya san duka kudurce a cikin ranka shi yasa to kakka kuskura ka kudurce a ranka ka yarda annabi Muhammad sallam bai isa ya halitta ba kuma ka yarda annabi Muhammad sallam bai isa ya canza halitta ba kadai Allah ne ke wannan aikin shi yasa zaka ji Allah yana ce ma annabi kai ho wa'azi ne naka innaka la tahdi man ahbabta ko kai baka isa ka shirye da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah kadai yake shirye da wanda yake so Allahu akbar annabi Muhammad sallam Allah yake ga ma haka to balle wani ya kawo kasuwari ya ce ya baka aljanna sai dai huta tashi ce ko tababan su a annabi Musa ha wata take ya tambaye ta kamarin annabi Yusuf annabi Yusuf ya yi wasiya in danye shi za su tashi daga gidansu sai da kabarin shi tace ita ta sani amma ba ta gudun kabarin ce an ba ta aljanna annabi ce to annabi Musa ce to azun yayi karhi na aljanna ba ta ba ce ta Allah ce amma haka ku yi hakuri haka wallahi za ka samu shi wallahi suna tara ba aljanna sai ka ji yana kunan nan na yaje muku kunan nan sai ma haɗu ta shekara haba mala ai an wuce wannan zamani ne annabi Musa ha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin haka ya faru gare shi shi yasa mu yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne alqur'ani kafba kai wa nuri Allah ya ce ni Allah da ni da annabi muka yi halitta a duk inda zaka yi halitta Allah ya ce kaya ta ci kai ma annabi ne na halicce ka kai wani ne sai Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi wa laqad auhayna ilayka kaga sai annabi mu yi ma wahayi ko wa ilal ladina min qablika annaba wanda suka wuce mu yi musu wahayi la in asharaka wallahi kai annabi in kai shirka Allah ya ce la yahbatanna amaluka aikan ka takaf Allah ya ce sai illa la ta su wa la takunanna min al khasirin sannan ka waye gari cikin asararru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ake ga ma haka to kai da kuke da garin yaya a shi yasa kuma ina za mu tsara tabbatar da wannan kalli Abu Talib ko wanda shi yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya mu annabi komai amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana son ya musulunta bai musulunta ba haka yana kallon shi ya mutu ba musulmi ba ya mutu kafiri kalla annabi ibrahim wanda Allah yake ya ba mu annabi ibrahim Allah yake kai kai in kana karanta alqur'ani zaka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jinjina mu annabi ibrahim Allah da kai shi yake cewa ni Allah na jarraba annabi ibrahim kuma ya ci jarraba wai Allahu akbar wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin Allah yake ni fa atamma kafi jarraba wanda Allah ya mu annabi ibrahim ce da yake ta yana dan shekara 70 ko 80 yaje makan shikaciya Allah yake kaje ka makan shikaciya ya tsuho bai da da yayin saroban Allah ya bashi da Allah ya bashi dan a ai dai yana jariri Allah ce da matar da danka dauke su kai kai su cikin sahara ba abinci ba ruwa kuma kaka kusura ka ji annabi ibrahim haka ya tattara da matar da dan cikin sahara ya kai ku ya bar ku matar tace lahiya ka aje mu nan ko Allah ya ce ka aje mu sai ya daga muta kai tace ko wallahi tunda Allah ya ce ka aje mu Allah bai ku ne samu kaga ba to tunda kai annabi ne ai ya kamata a'a tunda dai Allah to ta san Allah bai ku kuma wallahi ka mai da al'amarin ka ga Allah ba kai ba ku ne a abada wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib shi yasa ya uwa mu mai da al'amarin mu ga Allah kadiba fa in annabi ibrahim wannan dan da aka baro cikin sahara ba shi ba sha la hawla wala quwwata illa billah ana nan sai da dan ne ya girma babu wani da sai shi Allah yake kuma a yanka shi a yanka wannan dan annabi ibrahim ya ce madan shi annabi isma'il nayi mahunci a cikin kwana na ina yanka ka yace ya abati fa almatu umar ya kai baba ka aikata umarnin da Allah ya ma Allah yake ka yanka ni kawai ka yanka ni dan yaya da shi Allah ya ce ai falamma aslama lokacin da dan da uban duka sun yarda a yanka sai Allah ya wanshi annabi Isma'il da wani abiyansa. To wannan annabin wanda duk yake wannan jarabawa shine yace ma Allah baban shi baban shi. Allah yace ai baban ka arme ne kahuri ne ba musulmi bane dan wuta ne. Allahu akbar. Shi addini na Allah ne. Ba wani wanda yace ce shi addini na su ne ƙarya yake kowa ne shi. Allah yana sauta yana ba ga wanda yake so kawai. Shi yasa ranar tashin kiyama annabi Ibrahim yace Allah ba ka ce zaka kunye ta na ba in an kawo baban shi za a kai ya wuta da shi ba. Shi yasa wallahi kai aikin alkhairi kawai. Kaka kusura ka ce ai malam wani aboki na ne to kaji baban shi ma wuta za baban annabi an ce wuta da shi to balle kai abuta da wani malami. Ah? Ɗan uwa mu gane girma Allah subhanahu wataala ha. Shi yasa bari mu takaita bayanin za ka ga hatta alqur'ani Allah yana ta ce ma annabi Muhammad sallam al-abd bawa 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 sai ka yana cewa menene alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja subhanallazi asra bi abdihi haka za ka yi ta gani annabi Muhammad sallam yana jin dadi a kira shi bawa Allah in kana so ka ga ran annabi ya bace ka dauki haƙin Allah ka bashi kanuna annabi ya san gaibi kaga yanzu ran shi zai baci yanzu zai fada to ka dauki nauyin Allah ka bashi shi kuma ya san waye Allah ah kamar yanzu ka zo ka sarga mai gadi ne a gidan wani mai kuɗi ka ce kai ne alayhi wani ga alayhi ne ya so baya ah da Allah ruwa mu da shi da Allah ruwa mu da shi ga alhajin nan bayan shi ai bayar da ko to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗa in aka bashi haƙƙin Allah saboda ya san waye Allah shi yasa duk wanda kaga yana wani abu da yake dama ko asali ya jahilci wane ne Allah ka kalli yadda ya halice ni shi yasa Allah subhanahu wataala wani sai ya gaya ma magana sai yake cewa kai dan adam ka kalli zubin halitta kaka gani ne ina ke da kai korafiyon a jara ka kalli halitta mutum akwai korafiyon ina kai yanzu wannan hanci in ba nan ba ina kamata a sa shi ha muna tambaya nan za a maido shi ko nan su wanga kunnuwa in ba nan ba ina ne za a sa su ha kuma ka kalli kunnuwan sai Allah ya mutu wani sinadari kannan Allah kwashe shi kai zuwa kunnan nan da kashi ne Allah ma wurin kwana ya kace gani ah wani abu sai Allah to kai yanzu duk wanda ya gama wannan sannan ka zo ka hada shi da wani wanda shi ma halittar shi yayi ah ai dole ne Allah subhanahu wataala ya yarda dole yace in ka mai wannan wuta zai kai ka ka kalli kahuwan da Allah ma guda biyu da guda aka ma kai kyau a kuma bin in ba nan ba ina ya kamata a sasu ɗaya nan kanin ka tahiya kana jijiyawa ko ko yaya shi yasa sai Allah ya kalu balance mu ya gaya mun magana shi mu kalla ina ke da kai jara Allah yake kai ba ku ba ku kalli sama ma Allah yake kai karamai da idan kaka gani saman nan ya take akwai inda ta tsage a jara ko ko babu to din zikka Allah ya gama wannan halittun nashi sannan ka zo ka hada shi da wani ah ko kai ne yanzu ka gama ginin gida to ne shi ai gidan mu ne ni da kai daga wucewa ah to da kai a baka binne ka halin shi akai shari'a sai tantiyar ta kashe dan mai san wahala da kai 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 abin ka ba amma yanzu ya zo ya ce na ku ne ke dishi Allah ya shige mana gaba kuma Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu sai abu na takwas shine ai ihtiram aqwaluhu ka girmama maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk lokacin da aka ce ma annabi ya ce duk lokacin da ake karanta ma maganganun annabi Muhammad sallam sai shi Umar ya taba samun wasu suna magana cikin masallaci yace ba dan kusuwa ne da suwa ne bane ba wallahi da sai na mika muku kashin tiya ana maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna magana daga an ce annabi ya ce kowa shiru yake yi da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi malumai suka ce to ai annabi ya bar duniya to wannan hukuncin kuma yana nan shine duk inda ake karanta magana annabi to kai shiru kai ku
har in ka kuskura ka shiga wani abu to kuma za ka iya dauka wannan hukuncin ana daga magana kan sautin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa wannan mene ne a gurbishe to kun kika dan hada da cikin abin da kalmar shahada ya kunsa shi yasa sai mu je mu jaddada namu sai abu na gaba sai yace ni wa tuqimu salat sai a tsayar da sallah ita sallah ina kallon ba sai mu yi bayanin ta ba mun yi kasa ta guda biyar ko darasi guda biyar muke kan sallah wanda shi ma mun yi a gurbishe a cikin wannan masallacin mun yi tun farko har zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala sai abubuwan da ba a rasa ba mun yi bayani kan sunna sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan yan uwa ita sallan nan fa ita ma abu ce wanda ya kamata wallahi hankalin mu ya dawo gare mu duk musulmin da yake son ya gama lafiya to ya kiyaye wannan sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa tsakanin bawa da kafirci shine ni sallah duk wanda ya bata yayi ni ya kafurta magabata bu shi wasa da wannan sallar ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rishin lafiya karshen rayuwar shi su ma yake yi fa in ya hulhudo yana wani dawa abinda zai tambaya ba cewa yake ba to ina magani na isha ina kaza ina kaza kawai yana wani dawa abinda yake tsaya ke wai hal sallan na shin mutane sun yi sallah yake hunyan tazrunaka ya rasulullah ai suna nan suna jiran ka sai ce a kai mai ruwa yi wanka sai ƙara kuma sai dai wannan karo na uku yana wani dawa cewa ke wai shin mutane sun yi sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ya na karshe zai mutuwa cewa ke as-sala wa ma malakat aymanukum ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah kuma ku kiyaye amana da Allah subhanahu wataala damka a hannun ku shine na mata da iya to kai yanzu duk sai ka zo ka wulakanta wannan sallar sannan ka zauna lafiya ba zai taba yiwuwa ba shi yasa sai kaji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qad aflaha almu'minun da Allah ya ce masu imani sun rabauta me yasa kamar wani ya ce Allah dan me suka rabauta sai Allah ya ce ni alladhina hum fi salatihim khashi'un kine suna nutsuwa a cikin sallah babban malami Ash-Shaykh Salih Al-Fawzan yake cewa duk sallar da aka yi ta babu nutsuwa yace kamar mutum ne wanda babu rai a jikin shi bin sai mun gane ba mutunan da bai da rai a jikin shi yake yana da wani amfani bai da wani amfani wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya hawo munbari yayi wannan sallah bayan ya kammala yake ce ma mutane inna ma sana'atu hadha li ta'lamu salati wa li ta'tamuji nayi haka dan ku san ya nake sallah dan ku yi koyi da ni sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yi sannan sai yadda kaga dama ai ko mu shine cikin kalas yama ce to in baka ba ni kon su bane yake ma kurce sai yake yi ko to annabi ya hawo munbari ya karantar da wannan sallah sai kai kace ba haka nan ba za kai ne kamar yadda dai kaga ana yi to wannan kuma ya rage naka Allah subhanahu wataala yake cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta na daga cikin ita wannan sallah kula da ba ta muhimmanci abin hawo shine ni ka kiyaye sallah kan lokacinta an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani aiki ne wanda Allah ya hito sai yace ni as-salat fi awwal waqtiha shine kai sallah a farkon lokacinta shi yasa ya ce dan uwa kaka kuskura kai wasa da jinkin ta wata sallah har lokacinta na karshe har lokacinta na larura aikin da yayi soyuwa wurin Allah shine mutum ya sallah a farkon lokaci lokacin da ahlus sunna suka fara sallah karfe 1 karfe 12 da wani abu ba irin injirin da wasu gani ba amma yanzu kuwa ne ba su yinka a to amma akwai wani matsala shine ya zamana kana yin sallan nan dan kana koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kake ce bari mu sai mu sallar tarazar mu huta a ka bace dan uwa da hausa ma hanya a bari mu sai mu sallah farkon lokaci saboda sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma kuma da yawa daga cikin mu ahlus sunna sai muka dauka bari mu yi sallah da wuri dan mu huta wannan fashewa ne dama bari kai har kabuwan can ma wai shi kuma sai yake bar hattalina sai dai lalace ai ne na tashiwa wannan harkon lokaci kana jinkirta ta halalar tana rigewa tana rigewa tana rigewa tana rigewa ta aka lokacin wannan sallar yayi yayi ta ɗan uwa mun yi bayani dangane da abin da ake cewa khushu'i a cikin sallah wanda mun ƙara muku magana kan magana Sheikh Salim Fawzan yake cewa duk sallar da babu nutsuwa a cikin ta kaman mutum ne wanda ba ya da rai yanzu mutumin da babu rai a cikin shi zai iya wani amfani a bai da amfani ko ni to haka sallar da aka yi ta babu nutsuwa shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ma sai shi suna baka labarin yadda yake sallah zaka rike baki shi yasa ita sallar nan mu tashi mu kula da ita wannan musan arin bayani ɗan uwa sai dai ya koma ya binciki littafin magabata da yawa in sallah kake so ka dauki sifatu sallah na mala albani ko asali sifatu sallah ko talqis shi zaka ga bayanin sifatu sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda magabata haka sun kula da wannan sai na Umar ne tsire tsire ma ma'aikata biro biro ke ne tsire na aikatawa yana aika mu mutane na nan da service ko a kula da sallah kai ai ina ji in ba kwana kwana na babun sani ba malaman mu ce ce mana Saudiya idan aka kira sallah to kowa zai rike shago haka Allah ya ce da abinda ake a tsaida to za a biyo wafa daga baya kafin a tada sallah za a rika biyo wafa ko sarin kabu duk shagon da aka tarda shi buɗe da shagon da abinda ke ciki duka ya zama na gwamnati an amshe mashi cewa suke kai kadai kaka jawo bala'i haka nan ne kai kadai kana iya jawo bala'i mu yanzu sallar ce mu maida ta komai ba kawai dai mu tahimi sallah mu huta mu tahimi sallah kawai a sai a ida shi sa Allah subhanahu wataala sai ke cewa fa wailu lil musallin ai azaba ta tabbata ga masallata sai Allah ya fure shi sai ce ni alladheena hum an salatihim sahun shi ne suke wasa suke sakaci da wannan sallar tasu sai da Umar lokacin da yana limanci wani arne dan shi'a Abu Lulul Majusi da yaje ya samu Umar ruka Umar ya kuma sahabbai sai da suka ci gaba da wannan sallar fa ba a wasa sallar ba a matsayin shi na firjida shi ba yana hono dawa tambayar da wai an yi sallah aka ce na'am ya khalifa an yi sallah sai yace la hazza fil islam liman taraka salah yana hono dawa bai ce a kai shi likita ba bai ce a kotu mulika da nasa ta ba ta ku bari a gane a'a kawai damuwar shi an yi sallar nan aka ce eh sai yace to babu rabo a musulunci ga duk wanda ya bar sallah duk wanda ya bar sallah bai da rabo a musulunci dan uwa rukuni ne na biyu daga cikin rukunin musulunci shi yasa in muka zo sallar nan mun nutsu duk wani tunani da ke kan mu ne hidda shi wallahi in ka tabbata sallah ingantacciya ko duk wata damuwa hita take daga cikin kanka ka zo sallar mallam ka yi du'a istiftah addu'o'in mutse sallah ka yi ka kama hannu ka nutsu ka yi isti'aza ka yi kaza ka yi kaza za ka ga kai tsaye kana magana ne da Allah tsoron Allah ya kama ka ana ba da labarin magabata akwai wani wanda ake ce mazailul abidin yana limanci a cikin masallaci masallaci ya faɗo bai sani ba liman masallaci ya faɗo bai sani ba akwai ruhanin ko a ba ai ina ji Allah kiyaye sai da ya sallame ya jiyo ina muka alaga ta ce lahi a ji malam masallaci ya faɗo masallaci sai riba iko Allah shi da sani da yake sallah ta dauke mai hankali kai ma ga bata ko akwai wanda ake ba da labarin shi shi ma irin kamar kankar ne ka ba shi na kafa to aka ce in ba a yanke ba zai iya ci gaba to irin tsoho ne yana da iya sai aka ce suka ce aiko in rijima tsohon nan ba ne yadda aka ba yadda a taba mishi kaha suka ce amma fa akwai lokaci guda wanda ana iya cire kahon bai sani ba wani lokaci shine in yana sallah kuma yana sallah aka yanke kahon bai sani ba to haka ake so mu sallaha ya zama ne kana kaman ka salla ba wani damuwa cikin kanka in yazo baka kore shi kana gaban mai maganin damuwa in ka je kasa sai ka ga mai damuwa ka kaga in ba amma maganin ta ba amma yanzu muna bara muna kawo ne wani ma wallahi da wani mai kudi zai ce akwai tinka ka za ka zo zan kira ka ka zo ka amsa bala albani na bala labarin wani mai kudi yace a cikin ya magana da shi zai baya kudi yayi kudi saboda jiran kira yake yayi sanin gaban shi ko ne yake yana kira ya shigo dauka alwala kai dade ya kara ga mai bantu su ida ya ba su su ida sallar to haka nan ne fa wanda insha ba ku labarin tsoshin magabata dangance da in suka ga mai wasa da sallah kahin ma magabata ogan kwata kwata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallahu bi narasib ya zo gaban shi yayi sallah ya sallah ne zo shi assalamu alayka ya rasul allahi wa alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi yace mai irji fa salli fa innaka lam tusalli kai ko ma kai sallah dan baka taba yin sallah ba ko ma kai sallah lam tusalli dan baka taba yin ta ba shi yasa da an zo an ce ma ja sallah ka sai makon ka akai annabi ne yace mai sahabin shi ko ma kai dan baka taba yi ba yayi so dai yayi so bi har yake yace annabi inna rantsuwa da Allah da ya aika ka da gaskiya bai iya wata sallah ba bayan wannan ko ya mun shi annabi ya karantar da shi sallah shi yasa kaga sahabbai Abu Sa'id al-Khudri in ba na manta ba sallah ne yazo shi ka ji ai ana yana sallah ne sallah ya tattare kai shi ya ruga da gudu ya shige shi daki yana ta kuka lahiya mun bar addini ne mun yi ridda ne kaza ne yace ina yace ai ku ku guza addini ni muka yi ku in yana ka kuka hankalin sai tashi a matsayin shi na sahabi yace wallahi ba ku daidai da sahu cikin sallah daidai ta sahu ne shi sahabin nan tsoyayya ke sama ta faduha ko kuma yanzu wani na zuwa kafa yana kai da Allah na sa shadda ka kai ka zo da wani yadin ka kana so ka hada sahu da ni kana jin isa to kenan nan za mu tsaya da karatun namu sai dai mu saurara kawai masu tambaya sai su yi tambaya insha Allah ta'ala.